إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان و ماسو سرارم تا wannan kafa ta gidan radio liberty mai albarka a wannan lokaci na maraicin alhamis daren juma'a 3 ga watan sha'ban wata na 8 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan 1 2026 insha Allah yau fadakarwar mu da nasihar mu a daidai wannan lokaci kamar yadda fadakarwar mu ta karshe mun yi akan abin da ya shahi bayani akan falala ta yin azumi na nafila falala yin azumin nafila da kuma nau'uka na azumin nafila wanda suka tabbata daga annabin mu manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi to kun shiryu kuma Allah subhanahu wataala yace mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance gare mu kyakkyawan abun koyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yace ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo muku da shi to ku raka hannu bibi ku yi abinda ya hane ku kuma to ku hannu to mun yi bayani akan nau'uka irin na azumi na nafilfili da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah kuma a yau zamu bayani akan abin da ya shahi falalata yin salloli na nafilfili kuma da bayani akan wasu nau'uka na nafilfili wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kudaitar da mu akan yin su wanda suka tabbata a ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana fadlu salat التطوع فضل صلاة التطوع كنا بياني أكام فالل السلة النافلة كنا أكتي التطوع شين أكيني النافلة كنا أكتي المتنفل شين المتطوع واند زي أيك النافلة معنى أيك أن الله بيوجب تاماما أما إذن كي أكوي لادا سبرا داما بمبنتم فريدا دا النافلة شي فريدا أبن دا كتا سلة فريلا إتا إنكي إمبك إتا الله وجب تاماما idan baka yi ba akwai laifi da zunubi akan ka amma shi kuma nafila Allah yana so kai idan kai zaka samu lada idan baka yi babu zunubi akan ka sai dai kai asarar lada da Allah subhanahu wataala ya tare da to ƴan uwa duba da cewa akwai diyawa daga cikin mu a cikin musulmai wanda suke sakaki da yin sallolin nafilfili wasu sun san falala yin sallar nafila amma kuma kasala da san jiki ya hana su wasu kuma ba wasan ba ma muhimmanci da falalle yin sallolin nafilfili barantana su ba da himma da jajircewa da kokari wajen yi to a karkashin haka ne zamu fadakar da junan mu akan abin da ya tabbata daga hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani akan falala ta yin sallar nafila da kuma irin nau'ukan sallolin nafilfili da aka rawaito a hadisai ingantattu daga manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi To da farko da ƴan uwa mu sani salatu at-tatawwu'i laha fada'ilun kaseeratun 'azimatu minha ma yali sallan nafila tana da falaloli masu dimbin yawa masu yawa wanda suka tabbata a ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minha ma yali kenan daga cikin wa'innan falaloli na sallan nafila daga ciki akwai tukammilu al-fara'idu wa tajburu naqsaha kenan tukammilu al-fara'idu wa tajburu naqsaha ita sallar nafila daga cikin fallarta tana cike ma sallar farilla kuma ta cike ma gibi da ake samu na sallar farilla ma'ana idan aka samu wani tawaya da naqsu da tasgaru a sallaka ta farilla to za a cike ma ni da sallami da sallar nafila wannan kuma ya tabbata a hadisi ingantacce wanda Imam Abu Dawud ya rawaito daga sahabi Abi Darda daga sahabi Tamim Ad-Dari wanda hadisi ne ingantacce wanda yazo a cikin sunan na Abi Dawud haka kuma daga sahabi Abi Huraira shi ma an rawaito wannan hadisi kenan an rawaito shi ta hanyar sahabbai manya guda biyu akwai Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi da kuma Tamim Ad-Dari to a hadisin Tamim Ad-Dari yana bada labari da Abu Huraira cewa inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi hadisin Abi Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi kala yake cewa inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamati min a'malihim as-salatu lalle farkon abin da za a fara yi wa mutane hisabi a ranar tashi alkiyama na ayyukan su manzo Allah ce sallah ce to mu sani akwai hadisi kuma ingantacce da yazo inna awwala ma yuqda bainan nasi ad-dima farkon abin da za a fara yi hukunci tsakanin mutane ad-dima shine game da jini ma'ana wanda suka zubda jinin mutane wanda suka kashe mutane to he malume suka ce to yanzu ya za a hada wannan hadisan guda biyu shin akwai cin karo ko kuma a'a to malume suka ce babu cin karo kamar da Imam An-Nawawi ya bayani a cikin sharhin Sahih Muslim ya kawo bayanin wani babban malami al-Iraqi yake cewa anan abinda ake nufi shi dai haƙoƙi kala biyu ne akwai huququllah akwai huququl ibad akwai haƙoƙin da suke tsakanin bawa da Allah akwai haƙoƙin da suke tsakanin bawa da ƴan uwansa mutane to game da haƙin da yake tsakanin bawa da Allah farkon abin da za a fara tambaya da hisabi da hukunci shine sallah tunda sallah kana yi ne tsakaninka da Allah to farkon abin da za a fara tambaya na haƙoƙin da Allah ya tsora wa bayi nasa shi Allah to sallah ce in aka komo kuma tsakanin mutane farkon abin da za a fara hisabi a tsakanin mutane shine jini waɗanda suka zubda jinin mutane ma'ana suka kashe su kenan a hadisin babu cin karo da haka kenan to kuma malamai suka ce to kuma tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin mutane wanne za a fara yi kenan haƙƙin Allah shine gaba ya an fara yi akan haƙƙin Allah to haƙƙin Allah me farko shine sallah kenan farkon abin da za a fara ma mutum hisabi bincike da lissafi da kidaya na ayyukanka rana tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-salatu sallati qala manzo Allah ce yaqulu rabbuna jalla wa azza yaqulu zai ce ubangijinmu mai girma da buwaya li mala'ikatihi ga mala'ikunsa wa huwa a'lamu alhali ya fi su sani zai ce musu unzuru fi salati abdi ku duba game da sallar bawana atamma ha shin ya cika ta yazo da ita da ake bukata am naqasaha ko kuma ya tauye ta an samu tawaya da naqasu da tasgaru da gibi a cikin wannan sallar ta sa fa in kanat tamatan idan sallar nan ta kasance cikakkiya ce ta yi yadda ake bukata kutibat lahu tamatan sai a rubuta mai ya samu sallar cikakkiya wa in kana taqasa minha shay'an idan aka samu kuma tawaya na wani abu daga cikin sallarsa ta farilla qala sai Allah madaukakin sarki ya ce ga mala'ikunsa unzuru ku yi duba halli abdi min tatawwu'in shin bawa ne yana da sallar nafila فإن كان له تطوع إذن يكسنتين على سلة نافلة قال سألتي أتم لأبدي فريضته من تطوئه سألتي قتكا مباوانا سلة ستفر الله ليس مجيبي دنكسو من تطوئه دكتكين سلة للنافل فليديكي ثم تؤخذ الأعمال sannan mazalar sallallahu alaihi wasallama ce za a dauki ayyuka ala hasabi zalika akan haka mana kowane aiki in aka zo za a diba farilla in farilla ta cika sai a diba nafila za a zo kan zakka mazalar ce summa zakatu misla zalika sannan a zo zakka in aka diba ta farilla ta cika shi gida a rubuta amma ta cika bi a diba sadakoki da kake yi a cike ma haka azumi da farilla na ramadan sai a diba ya cika in bai cika ba ya dauko nafilfili da kake na azumi sai a cike ma haka sauran ayyuka duka za a ba amma mutum za a diba farilla da farko in ya cika to fa ni'ima in bai cika bai a haye a dibo nafila to mun nan muhallin shahid tunda muna bayani ne akan sallar nafila ai mun gane manzo Allah ce idan sallarka bata cika ba ta farilla ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki zai ce ma mala'iku a diba shin kana da sallar nafila sai a dauko sallolin nafilfilin ka yi a cike ma gibi da na kasu da tawaya da ka samu a sallar farillarka wannan hadisi kamar da muka bayani yana cikin sunan na Abi Dawud ya kawo shi a cikin kitabus salam abwabu tafri' istiftah as-sala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kashi a babun fadin manzon Allah kullu salatin la yatimmu ha sahibuha tatimmu min tatawwi'i duk sallar da bawa bai cika ta ba za a cika mai daga nafilarsa amma duk sallar farillar da bata cika ba za a cika mai daga nafilarka wannan ya kawo shi hadisi mai lamba 866 wisan swasansis a cikin sunan na Abi Dawud idan hadisan irin su guda uku ya kawo a jere hadisi mai lamba 864 865 866 wisan swasantikat wisan swasansenk wisan swasansis duka a cikin sunan Abi Dawud kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih na Abi Dawud daga kenan ɗan uwa mun ji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yana nuna mana falalar sallar nafila cewa ana cika ma sallar farilla da ita kuma za a cike ma gibin da karasa a sallar farilla to yanzu ɗan uwa abin da ya rage a gare mu kowa ya tsaya nazari da tunani Allah ya farlanta mana sallolin farilla guda biyar kullun ayini da dare to abin da zamu tambaye kanmu shin wannan sallolin da muke yi asuba azhar la'asar magruba isha'i kana da garantin cewa kowace sallah daga cikin wannan sallolin guda biyar da Allah ya farlanta mana a kullun kana yin ta yadda ya dace kaga dai da farko ana so in za ka yi sallah kai a nitsi in kai namiji ne ana so kai sallah a cikin jami'i warka'u ma'ar raki'ina kai sallah tare da mutane a masallaci a jami'in ba da wani uzuri ba da shari'a ta halatta mutum kenan kai sallah a cikin jami'i kuma kai sallah akan lokaci kuma kai sallah a nitsi kuma in ka zo yin sallah a nitsi zaman to tunaninka da hankalinka a cikin sallah yake ba a wajen sallah ba to mu tambaye kanmu wane ne zaka ga ya fara sallah tun daga farkon ta har karshe babu tunani da waswasi da sauransu kenan ka san dole a sallolin farillanka wata dole an samu gibi sai an samu naqasu sai an samu tawaya to tambaya anan idan aka zo ranar tashin kiyama sallolin da suka samu tazgaro da naqasu da tawaya kana da nafilfilin da za a cike masu kun ga anan ɗan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana falalar sallar nafila cewa mi idan sallar farilla bata cika ba za a dauki nafila ne a cike ma gurbin farilla to yin tambaye kaina ka tambaye kanka ki tambaye kanki alwa kina sallar nafila to kinji kaji naji daga bakin manzonmu annabin rahama annabin tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa mi sallah ta nafila daga cikin amfaninta da fa'idata ana cike ma gurbi da aka samu daga sallar farillaka kuma kowa tabbata cewa dole yau da gobe wata rana a cikin sallolin kai an samu ta mai tawaya mai tasgaro mai naqasa to wannan da aka samu tasgaron da naqasa da tawaya din da gibi din shin ina yin sallar nafila to mun ji ɗan uwa kenan wannan yana daga cikin falala ta yin sallar nafila za mu zo nan gaba mu yi bayani akan nau'ukan sallolin nafilfili da manzo Allah ya karantar da mu domin mutum ya ribata ya ringa yi domin mi ya samu wannan alkhairin cewa idan aka zo sallar farilla kan bata cika ba Allah zai ce a diba shin kana yin sallar nafila kaga ɗan uwa kenan idan mutum bai yi to kaga an shiga uku Allah lalace dan haka kenan wannan yana daga cikin abin da zai karfafa mana gwiwa wajen kula da yin sallar nafila domin mi ko dan ma idan aka samu naqasu da tawaya a cikin sallar farilla mu sai a cike mana to wannan shine bayani na farko akan falalar sallar nafila cewa ana cike ma gurbi na tawaya da za a samu a sallar farilla falala ta biyu at-tatawwu turfa'u bihi darajatu wa tuhattu al-khataya sallar nafila tana sababawa Allah ya daukaka darajar mutum kuma ya ringa kankare mai zunubi ma'ana idan mutum yana kiyaye sallar nafila to Allah zai ringa daukaka darajarsa a cikin aljanna kuma Allah zai ringa kankare masa da gafarta masa kurakurensa da laifuffukansa da zunubansa shi ma wannan ya tabbata a cikin hadisi na Sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Sauban مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا annabi sira da amince Allah ya tabbata gare shi annahu qala lahu shi wannan sauban manzo Allah sira da amince Allah ya tabbata gare shi ya ce dashi alayka bi kathratis sujudi na horeka da yawaita yin sujada imam annabi yace abinda ake ni nan ai as-sujudu fi salah tabu da hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi mai lamba 488 katsan katurban tweet to karkashin sharhin da Imam An-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi yayi ma sahihu Muslim wanda ake cewa Al-Minhaj yace ana abinda ake ni da alayka bi kasratis sujud ana ne ai as-sujudu fi salam kina ana ne yawaita sallah tanafila tunda ai sujada din ana ne a cikin sallah ne ma'ana manzo Allah yana horarsa da yawaita yin sallar nafila ne yace fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan domin babu sallar nafila da zakai wanda a cikin ta zakai sujada babu sujada da zakai lillahi saboda Allah illa rafa'aka Allah biha daraja fati a dalilin wannan sujada din Allah subhanahu wataala ya daukaka darajarka wa hatta anka biha khati'atan kuma a dalilin wannan sujada Allah zai kankare ma zunubi ma'ana dai idan mutun yana yawaita sallar nafila to Allah subhanahu wataala zai daukaka darajarsa kuma ya kankare masa zanubinsa to kago ne yana daga cikin abin da zai kudaitar da mutum wajen yin sallar nafila saboda in kana yin sallar nafila to Allah subhanahu wataala zai yawaita daukaka darajarka kuma zai yawaita kankare masa zanubanka to wannan shi ma falala ce ta biyu shine yin sallar nafila tana janyo wa bawa Allah ya daukaka darajarsa kuma ya kankare masa zanubansa kamar yadda ya tabbata a wannan hadisi na Sauban wanda yazo a cikin sahih Muslim falala ta uku kasratun nawafili min a'zami asbab dukhul aljanna yawaita sallolin nafilfili yana daga cikin sababa mafiya girma wanda suke sababawa mutun shiga aljanna kamar yadda tabbata daga hadisi na Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami radiyallahu anhu yardar Allah ta tabbata a gare shi kala shi wannan sahabi Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami kala yake cewa كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسانتي إنا قوانا تارد منزان الله سيرا دا أمنتن الله استبتا أغريش يتي فآتيته بوضوئه وحاجته يتي منا إنا قوانا تارد منزان الله دكا ناكا منزان الله فرقا دا داري دومين يا فرقا زي تاشي سلا sai in je in kawo masa ruwan alwala muri kenan alwudu in aka ce alwudu ba wudu ba kenan wawu din za a mata fataha alwudu ma'u alladhi yutawaddau bihi ruwan da ake alwala da shi shine alwudu in aka ce alwudu ita kuma alwala ta kanta kenan muri in aka ce alwudu kenan ana nihin ruwan alwala alwudu ana nin ita arwala a karan kanta kenan alwudu kenan ruwan arwala kenan yana zo mushi da ruwan arwala alwudu arwala kamar yanzu misali a ce at-tahur at-tahur abinda ake yin sarki da shi kamar buta da sauransu at-tuhur sarkin a karan kansa kamar as-sahur abincin da ake yin sahur da shi as-suhur shi sahur din a karan kansa to wannan duka akwai shi a larabci kenan dan mutun ya bambanta kenan alwudu ana nihin ruwan arwala to yace he in zo mishi da ruwan arwalla wa hajatihi da abun biyan bukata faqala li sai manzo Allah ce da ni sal mana shi wannan sahabi ya kasance yana yi wa manzon Allah hidima kawo masa ruwan da zai arwalla yayin da ya farka to he manzo Allah wataran bayan ya kame ruwan arwalla faqala li he manzo Allah ya ce da shi shi sahabin Rabi'atu bin Ka'b al-Aslami sal ka roki duk abin da kake so zan roka ma Allah ya baka shi wannan sahabi manzo Allah ce mai ka roki duk abin da kake so zan roka ma Allah ya baka fa qultu to kaga dama ta samu kai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka roki duk abin da kake so zai roka ma Allah garanti tabbas a baka to amma zaka ji sahabi da ke su da musu aljanna ce mu inda mu ne yanzu mun san lisahi zai shiga kayakin duniya to amma su sahabbai da musu aljanna ce saboda mi ita ce matabbata nan duniya ko an baka ma anan zaka mutu ka bar shi fa qultu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi wannan sahabi bayan manzo Allah ce ka roka fa qultu sai nace shi sahabin as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka murafaqataka imam an-nawawi a ƙarƙashin wannan hadisi yace abinda yake da murafaqataka ai suhbataka abota da kai wa qurbaka da kusanci da kai fil janna aljanna ma'ana ni abinda kawai nake so ka roƙa min Allah in zamanto makocinka aljanna zamanto gani ga kai ina kusa da kai ina abokantaka da kai gani ga kai shine as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙon kusanci da kai da makotaka da kai aljanna zamanto makocinka ga gidana ga gidanka ya rasulullah qala sai manzo Allah ya ce awa ghaira zalik to bayan wannan babu wani abu babu wata bukata qultu huwa zaka shi wannan sai ya ce ita dai wannan ita ce kawai dai bukatata ita dai ce ina roƙon zamanto makoci makusancinka aljanna qala to sai manzo Allah ya ce to idan kana so ka samu wannan daraja da falala fa inni ala nafsika to ka taimake ni a karan kanka bi kasrati sujudi da yawaita sallolin nafilbili kenan da aka ce yawan sujada ana yin sallar nafila min babi tasmiyatil juz'i wa iradatil kulli an ambaci wani bangare ne na sallar sujada amma ana yin sallah kenan ana yin minan sallar nafila kenan manzo Allah ce to ka taimake ni a karan kanka ma'ana ka zamanto mai yawaita sallar nafila to in ka zamanto mai yawaita sallar nafila to zaka samu wannan daraja sallar da mi shiga aljanna to da ga ƴan uwa wannan yake nuna mana cewa kenan yana daga cikin sababin da zai saka samu shiga aljanna to shine mutum ya zamanto yana yin sallolin nafilfili daraja ko falala ta hudu salatu tatawwu'i fil buyuti tajlibul baraka to ita kuma sallar nafila ƴan uwa mu sani inda aka fi so a yi ta inda tafi falala da daraja shine a gida mutum ya sallar nafila a gida saboda mi yin sallar nafilfili a gida to suna janyo wa nan gida albarka da alkhairi mi yasa mi dai ne dalili saboda wannan hadisi da zan makaranta na Rabi'atu bin Ka'ab al-Aslami wanda yace yana son manzo Allah ya roka manzo Allah ce ya roki abin da yake so yace yana roƙon ya zamanto makwacin manzo Allah hadisin yana cikin sayyid muslim hadisi mai lamba 489 katsan 429 to bayani falala ta gaba shine cewa sallar nafila tana janyo albarka a gida hadisai sun zo masu tarin yawa wanda manzo Allah ke kwadaitarwa akan yin sallar nafilfili a gida daga cikin su akwai hadisu Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yake cewa idza qada ahadukum as-salata idan ɗayan ku ya ƙare sallah fi masjidi a masallacin sa mana ya ƙare sallah farilla a masallaci saboda ta sallah farilla a mujabta yin ta ne a masallaci to falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi to manzo Allah ya ce sanya a gidansa wani kaso na sallolin nafilfili ana ka sanya wani kaso na sallolin nafilfili da zaka ringa yi a gidanka me yasa sai manzo Allah ya ce fa inna Allah saboda lalle Allah ja'ilun fi baytihi min salatihi khaira domin Allah zai sanya a gidan nan naka da kake sallolin nafilfili wani alkhairi da albarka to ƴan uwa mun ji falalar yin sallar nafila a gida manzo Allah ya ce ka zamanto kana sanya wani kaso na sallolin nafilfili wanda kake yi a gida saboda Allah subhanahu wata'ala fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira to mun Allah yana sanya alkhairi a dalilin sallar nafila da kake yi a gidanka wannan hadisi na cikin sahihu muslim ya kashi hadisi mai lamba 778 678 hakanan kuma ya tabbata hadisin Zaid bin Sabit radiyallahu anhu ya dala tabbata a gare shi annin nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah yake bada labari cewa manzon Allah ce fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum ya ku mutane ku yi salla ta nafilfili a gidajenku fa inna afdalas salati domin mafi falala salla da mutun zai yi salatul mar'i fi baitihi salla da mutun zai a gidansa illa al-maktuba banda salla farilla ma'ana mafi falala salla da mutun zai yi ta nafila ita ce wanda zaka a gida banda salla farilla saboda ita salla farilla a masallaci aka wajabta yin ta wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari ya rawaito shi hadisi mai lamba 731 631 Arwayin Muslim shi kuma sai ce fa alaikum bis salati fi buyutikum ya ku mutane na hore ku da yin sallolin nafilfili a gidajenku fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi domin mafi alkhairin sallan mutum ta nafila ita ce wanda zai a gidansa illa salatul maktuba banda salla ta farilla wannan shi ku Muslim ya kawo hadisi mai lamba 781 641 haka nan kuma karkashin bayani akan muhimmancin yin sallar nafila a gida hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa Umar daga annabi sira da aminci Allah tabbata gare shi kala annabi ya cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum ku sanya wani kaso na sallolin nafilfili a gidajenku wala tattakhizuha quburan mazalla ce kada ku riki gidajenku a matsayin kabarbari saboda a cikin makabarta ba a yin sallah to kanka mai da gidanka kaman makabarta ba ka yin sallar nafila kamar da a makabarta ma ba a yin sallar nafila wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 432 katsantarande Muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 777 637 Imam an-Nawawi Abu Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi a cikin sharhun da yi wa sahihu Muslim al-Minhaj haka da Imam Ibn Hajar al-Asqalani a karkashin sharhin da yi wa sahihu Bukhari shine Fathul Bari shi Imam an-Nawawi a cikin sharhu da yi ma sahihu Muslim shine al-Minhaj a mujalladi na 6 shafi na 314 ma'ana a volume na 6 pagina 314 haka shi kuma Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari shi kuma a mujalladi na 1 shafi na 529 ma'ana volume na farko pagina 529 suka ce innama hassa 'ala an-nafilati fil bayti abinda yasa manzo Allah ya kwadaitar da yin sallar nafila a gida likaunihi akhfa saboda wannan yafi boyuwa kaga zaka yi sallar nafila a gidanka ba a cikin masallaci bane a gaban mutane ba a boye ne kake kaga akhfa wa ab'adu min riya kuma yana nisa da riya ma'ana zai zama to mafi nisa da riya ma'ana kana yi ne kai gari a gida ma babu wanda ya sani ba ta an gaza ka ai wani akwai shi da kokarin sallar nafila har she din ya shigo ma ta wannan kofa ya zama to ka koma yin sallar nafila ma dan mutane ko dan ka burge su to kaga babu lada to amma kaga kana yi a gida a boye ne to wannan zai taimaka ma ya zama to babu mariya a cikin sallar ka ta nafila suka ce kuma wal yatabarraka albaytu bizalika kuma domin gidan da kake yin sallar nafila ya samu albarka a dalilin wannan sallar da kake kamar da muka gani a hadisi da manzo Allah ya tabbatar wa tanzilu fi rahma kuma domin rahmar Allah ta rinka sauka a wannan gida saboda kana sallar nafila wal mala'ikatu haka nan mala'iku su ma na rahma su rinka shiga wannan gida saboda mai sallar nan ta nafila da kake yi wa yanfiru minhu shaytan kuma domin shaytan ya rinka nisanta da gudun wannan gida saboda sallar nafila da yi ma'ana da ƴan uwa wa'annan malami a karkashin wannan hadisi na manzon Allah sun fata mana da fa'ida cewa idan mutum yana sallar nafila zai samu fa'idan nisantar riya saboda a gida kake babu ma wanda ke ganin ka farantana ka idan ka burge wasu ko in mutane suna yaba ka ka koma kana gidansu domin ibadarka ta samu kubuta a wajen Allah kuma wannan zai sa gidanka ya samu albarka ya samu rahamar Allah ta dinga sauka, malaiku rahama su dinga kama ziyara a gidan, kuma shedan ya dinga nisanta gidanka. To dan haka yanwa, sai mu tambaye kanmu, ka tambaye kanka kana yin sallar nafila a gidanka domin ka dace da wannan alkhairi, domin ka dace da saukar rahamar Allah da saukar malaikun rahama, shedanu su dinga nisanta gidanka kuma gidanka ya samu albarka. To wannan yana daga cikin fa'ida ta yin sallar nafila. Abu na gaba daga cikin fa'ida ta yin sallar nafila shine at-tatawwu yajlibu mahabbatallahi li'abdihi. Kiyaye yin sallolin nafila yana janyowa bawa soyayyar Allah, Allah ya soka ka zamanto cikin masoya Allah, ka zamanto cikin waɗanda Allah yake so, ka zamanto cikin waliyan Allah, awliya Allah, waliyan Allah waɗanda Allah yake so, kuma yake ba su kariya da nasara ta musamman daga gare shi. Wannan ya tabbata cikin hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu, Allah kara masa yarda. Qala Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce inna Allah ta'ala qala, lalle Allah madaukakin sarki ya ce, ma'ana shine kita hadisul kursi, hadisin da manzon Allah zai ce Allah ya ce. Ku sani me bambancin hadisul kursi da hadisin nabawi, kuma har da alqur'ani ma mai girma. Kaga akwai alqur'anu al-karim, akwai alhadisun nabawi, akwai alhadisul qudusi. Mal farqu baina hazihi salasa, me bambanci tsakanin waɗannan ababe guda uku? To abinda malamai suke bambanta su, na farko suka ce shi da alqur'anu ma kana lafzuhu wa ma'anahu min Allah, shi alqur'ani lafazin furucin daga wajen Allah ne, haka ma'anar ma ta alqur'ani daga wajen Allah ne, kenan da lafazin da ma'anar ta alqur'ani duka daga wajen Allah ne, wannan shine alqur'ani eh kenan. Shi kuma alhadisul qudusi ma kana lafzuhu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu min Allah, hadisul qudusi furucin lafazin daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma ma'anar kuma daga wajen Allah ne, kenan lafazin daga wajen manzon Allah, ma'anar kuma daga wajen wa? Daga wajen Allah subhanahu wataala. To shi kuma alhadisun nabawi wa ma kana lafzuhu wa ma'anahu min ar-rasul, lafazin furucin da ma'anar daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa da irin hadisin zaka ji an ce qala rasulullahi fi ma yarwihi ar-rabbihi, ko qala rasulullahi qala Allah tabaaraka wa ta'ala, to wannan hadisi ne qudsi, ma'anar daga wajen Allah ne, lafazin ne daga bakin manzon Allah. Amma hadisin nabawi shi kuma ma'anar da lafazin daga wajen wa? Daga wajen manzon Allah ne. Shi kuma alqur'ani da ma'anar da lafazin daga wajen Allah ne. To kuma in muka zo meye bambancin alqur'ani da hadisul qudsi, shi alqur'ani an tabbatar ma'anarsa da lafazinsa daga wajen Allah ne, to amma shi hadisul qudsi ma'anar ne daga wajen Allah. To me bambancin su? Bambancin su shine shi alqur'anu yuta'abbadu bitilawatihi, ana bautar Allah ne da karatunsa, ma'ana za a karanta shi a sallah, za ka zo kana karanta alqur'ani a sallah, in ka ida ka zai ka ce Allahu akbar ka karanta Fatiha, bayan ka ida Fatiha ka karanta duk sura da ta sauka a Qur'ani. Amma kaga ba za ka zo ba a sallah ba bayan ka ida Fatiha kawai ka ce qala Allahu ta'ala man ada li waliyan faqad azantu bil harbi, shi hadisul qudsi ba karanta shi a sallah, amma Qur'ani ana karanta shi a sallah dai kenan. Na biyu, hadisul qudsi ana iya samun sahihi, ana iya samun wanda bai inganta ba, amma shi kuma kaga Qur'ani an nakalto shi ne ta hanyar tawaturi kenan, shi an nakalto shi ne babu abinda za a ce bai inganta ba. Haka kuma daga cikin abin da yake bambance su, shi alqur'ani ana rera shi, amma hadisi qudsi ba za ka rera shi ba. Haka shi alqur'ani Allah ya kalubalanci duniya ta zo da irin shi, amma hadisi qudsi ba a yi ba wannan kalubalanta, haddi kenan challenge da makamantansu. To a wannan dai hadisi qudsi za mu ji inna Allah ta'ala qala, lalle Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan, duk wanda ya adawa da waliyina. Wane ne waliyi? To Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya mana bayani, duk wanda yake so ya san ma'anar waliyi, to Allah subhanahu wataala duka ya hutar da mu. Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya mana bayanin wane ne waliyi. Mu komo suratu Yunus aya ta 62, mi Allah subhanahu wataala yake cewa ala ku saurara, harfi ne na tambihi. Ala ku saurara, kai daga jin a saurara ka san akwai bayani. Allah ce inna awliya Allah, lalle waliyan Allah. Awliya jam'i ne na alwaliyu. Me wali shi ne wanda Allah yake so, Allah yake taimakonsa, yake ba shi kariya ta musamman. To su wane ne mutanen da Allah yake so, yake ba su nasara da kariya ta musamman daga gare shi? To Allah ce ku saurara, lalle awliya Allah, lalle waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoro a tattare da su, fil akhirati min iqabillah, babu tsoro a tattare da su a ran tashin kiyama na ukubar Allah, ma'ana su ran tashin kiyama ba su da tsoro. Wala hum yahzanuna, kuma ba sa yin bakin ciki, ala ma fatahum min huzuzi dunya, akan abin da suka rasa na mai kayan alatun duniya. Allah ce babu tsoro a tattare da su, babu bakin ciki. To su wane ne? To gashi nan Allah zai mana bayani. Allah ce allazina amanu, waliyan nan da ake zance waliyan Allah su ne allazina amanu, waɗanda suka yi imani. Wa kanu yattaquna, kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah. Allazina amanu, waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da abinda manzon Allah ya zo da shi, suka yi imani da Allah a matsayin Ubangijinsu, mahaliccinsu wanda za su bauta masa shi kadai. Suka yi imani da mala'ikun Allah, arkanul imanu sita, an tu'mina billahi, sun imani da Allah a matsayin shi ne wanda ya halicce su, a matsayin shi ne wanda za su bauta ma, sun imani da Allah a matsayin shi ne mahaliccin kowa da komi, shi yake sarrafa kowa da komi a wannan duniya, kuma sun imani da mala'ikunsa. Allah yana da mala'iku, wata halitta ce wanda ya halicce su daga haske, kamar yadda ya tabbata hadisin Aisha a cikin Sahih Muslim. Kuma babu wanda ya san adadinsu sai Allah, ba sa saba ma Allah, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba ma Allah, abinda Allah ya umarce su suke aikatawa. Kuma su ma bayi ne na Allah, ibadun ne mukarramuna, bayi ne masu karamci, bayi ne masu daraja wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta. To kai imani da wa'innan mala'iku, kuma Allah ya rarraba musu ayyuka. A cikin su akwai wanda Allah ya wajirta masa daukar rai, kamar malakul mauti, kamar da Allah yake cewa qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. A cikin su akwai jibrilu, wanda yake saukar da wahayi zuwa ga manzanni. A cikin su akwai mika'ilu, shine wanda yake kula da saukar ruwan sama da fitar tsirrai. A cikin su akwai israfilu, wanda shine wanda zai busa a kaho a mutu, kuma yayi busa a tashi. Allah yake cewa wa nufikha fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. To wannan shine Israfil, wanda zai busa a mutu kuma yayi busa a tada mutane gabaki ɗaya a ranar tashin alkiyama. Haka nan daga cikin mala'iku akwai malakul, akwai maliku, wanadu ya maliku likadi alaina rabbuk, wanda shi ne mala'ika mai kula da wuta, shugaban masu kula da wuta. Haka nan daga cikin mala'iku da aka ba mu labari shi ne akwai munkar da nakir, masu yin tambaya a cikin kabari. Haka nan daga cikin mala'iku da aka ba mu labari, kamar yadda ya zo a cikin hadisi, shi ne akwai arra'adu da makamantansu, kina Allah ya wakilta musu. Akwai wanda su aikinsu suna busa rai ne a cikin mahaifa, akwai masu yawo duk inda suka ga ana ambaton Allah ko ana karatu na addini za su zauna, kuma a iya su ɗauki sunayen wa'innan su kai ma Allah subhanahu wa ta'ala da sauransu. Kina ga imani da wannan? Haka an tumiya billahi mala'ikati wa kutubi, kai imani da littattafan da Allah ya sako wa manzanninsa. Duk wannan sharadi ne na zamantuwa waliyi, shi ne aka ce allazina amanu. To allazina amanu din shi ne ka imani da rukunin imani guda shida, imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa, littattafan da Allah ya sako wa manzanninsa da annabawansa. Kai imani da gojan Allah ne, kuma kai imani shari'a ce a ciki, kuma Allah ya turo ma manzanni da shari'a ne domin su ma mutane bayanin yadda za su bauta ma Allah a cikin littattafai. Haka bayan wannan a cikin littattafan akwai wanda Allah ya ba mu labari, akwai at-taura wanda Allah ya ba mu annabiwa annabi Musa, akwai injila wanda Allah ya ba mu annabi Isa, akwai zabura wanda Allah ya ba mu annabi Dauda, akwai sufi Ibrahim da Allah ya ba mu annabi Ibrahim, akwai alqur'ani wanda Allah ya ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi, kai imani da manzannin Allah da annabawa, wanda Allah ya turo jakadu ne na Allah domin su zo su isar da sako na Allah zuwa ga bayinsa, su isar da shari'ar Allah zuwa ga bayinsa, su zamanto hujja akan bayi game da kan wani ya je ce ma Allah bai samu sakon Allah ba, Allah ya turo su domin su isar da da'awa ta Allah. Kuma su bayi ne tsarkaka, wanda ba sa saban Allah subhanahu wataala ya tsarkake halayyarsu da dabi'unsu da nagartarsu, su ne bayi mafiya daraja a cikin halittu na Allah subhanahu wataala, wa'annan annaba da manzanni duka sun zo ne da shari'a daga wajen Allah subhanahu wataala, kuma suna kira ne akan abu Allah, akan abota ma Allah shi kadai ka da wutar Allah da wani. Wal qad ba'asna fi kulli qaryatin nazira an ibudullaha wa shariba at-taghut, kowanne annabi da manzo in yazo yana cewa mutanen sa ne ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada wutar Allah da wani, kada ku bauta ma tagutu. Wa'annan annaba da manzanni kai imani a cikin su akwai wanda Allah ya bamu labari shine mi da farko dai kai imani babu wata al'umma fati Allah ya turmata manzo. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir, haka Allah ya ce babu al'umma da Allah bai turmata manzo ba. Kuma kai imani a cikin manzannin nan akwai wanda Allah ya bamu labarin su a cikin Qur'ani. Allah ya bamu labarin kusan guda 25 a cikin su, kuma mafiya daraja sune ulil azmi minar rusuli, wanda Allah mana bayanin su a cikin suratu Ahzab aya ta 7 da suratu Shura aya ta 13. Wa idza khazna minan nabiyina misaqahum wa minkum min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam, haka a cikin suratu Shura shar'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa ulil azmi minar rusuli sune annabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabi Nuhu. To a cikin manzanni da annaba wa'annan duka sune wa'anda suka fi duka a cikin annaba, kamar da ya tabbata a cikin hadisi na yana cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal daga Abu Zar al-Ghifari, wanda Allah ya bada labari cewa adadin annaba da Allah ya turo su 124 ne, 74,000 prophet. A cikin su akwai rusul manzanni guda 315. Akwai malaman da suka inganta wannan ruwaya. To kaga a cikin su Allah ya bamu labari 25, a cikin 25 din wanda suka fi daraja da falala sune guda 5 din nan. Su ma a cikin 5 din wanda yafi shine Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. To da bayan su kuma da Allah ya bamu labari akwai Sulaiman, Dauda, Zakariya, Yahaya, Isa, Haruna, Dauda, Lutu da sauransu. To ana so kai imani duka manzanni ne Allah. Kaga kuskura a zuciya ka kaji wa'annan manzanni kamar wata tsinniya ce ta zo ta wuce. Tabbas an yi su kuma da Allah ba da labari haka ne. An tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, haka ne yana daga cikin sharadin ya zama to kai waliyin Allah ne, kai imani da ranar tashin alkiyama. Imani da ranar tashin alkiyama na fara ne tun daga alamatu sa'a, alamomin tashin alkiyama da manzon Allah ba da labari al-kubra. Daga cikin su akwai zuwan dajjal, akwai zuwan mahdi, akwai saukowar annabi Isa, dole kai da annabi Isa zai zo a ƙarshen zamani, akwai zuwan yajuju da majuju, akwai khuruji dabba, wata dabba da za ta wuto tana ma mutane alama, akwai girgizar ƙasa da za a yi, khasfun bil mashriqi wa khasfun bil mashriqi wa khasfun bi jaziratul arabia, gabacin duniya da yammacin duniya da yankin jazirar ƙasashen larabawa. Haka kai imani daga ciki akwai mi za a dauki alqur'ani, Allah zai dauki alqur'ani zai dauki ka'aba, duka na daga cikin alamomin tashin alkiyama. Haka daga ciki akwai khuruju narun, akwai wutowa خروج نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشر متلاته تو دكا اليمن تكور متاني زوا برفاجه ذا تاشا القيامه هكا دي كاي ايمان ده علامه تاشا القيامه هكا كاي ايماني ده عذاب القبر ده نعيم القبر كمه ده تثبت ايوي ده حديثي ان غاتتو cewa ana ma mutane azaba idan suka cancanta haka, kuma ana musu ni'ima idan suka cancanta haka. Haka kai imani da cewa za a tada mutane a farfajiya hili guda daya, za a ma mutane hisabi na ayyukansu, za a auna ayyukan bayi, wana da ul mawazin al qist al yawm al qiyama, fa man ya'mal miskala dharratin khayran yara wa man ya'mal miskala dharratin sharran, fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika hum al muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Za a auna ayyukan bayi, kai imani da wannan, wanda aikin sana alkhairi ya rinjayi nan sharrin sa to ya tsira, wanda kuma sharrin ya rinjayi nan alkhairi to wannan ya tabi ya asara. Haka kai imani za a raba mu mutane littafin ayyukan da suka yi a nan duniya. Allah ya ce wa amma man uti kitabu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, duk wanda aka bashi littafin shi na ayyukan da ya a hannun dama to za a mishi hisabi mai sauki. A wani waje Allah ya ce wa amma man uti kitabu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya, aka bashi littafin ayyukan sa a hannun dama zai je yana cewa jama'a ku kalli littafin aikina, ku zo ku karanta, dama ni ina da tabbacin zan gamu da sakamako kyakkyawa. Amma mi wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaquli ya laitani lam uta kitabiya, amma wanda aka bashi littafi a hannun hagun zai ce kai tsona ina ma da abana wannan littafi ba. To kai imani da wannan, haka za a zo a auna ayyukan bayi, haka za a zo a sanya siradi. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya, za a zo a mutu saman siradi. Kuma kai imani akwai wuta, akwai aljanna. Allah ya tanaji aljanna ne ga bayi wanda suka mishi da'a da biyayya da manzanninsa, suka ba abinda Allah yake so, suka nisanci abinda Allah ya hane su. Akwai gidan wuta da Allah ya tanade shi ga wanda suka kafirce, suka bijire, suka biye wa san rai da son zuciya, basu bi Allah, basu bi manzanninsa ba, to Allah ya tanada musu gidan wuta. To duka yana da cikin al-iman bil yawmil akhir, kai imani da ranar tashi al-kiyama. Rukuni na karshe daga cikin arkanin iman shine wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri, duk abin da ya same ka a rayuwa, na dadi ne da rashin dadi, na farin ciki ne da bakin ciki, na samu ne da rishi, wanda ya dada dama ne ko muna nama, to ka yarda daga Allah ne. Abin alkhairi ko sharri daga Allah ne. Kar ka kuskura wani abin sharri ya same ka, ka ringa tuhumar mutane, ka ringa cewa an yaka ba samu aka ma ba ko jifa ne ko wane ne. Yanzu yan uwa mun zo a zamanin da mutum ko rashin lahiya yake yi ba ya dauki kaddara ba, ya ce Allah ne dora mi. Allah yana dora ma bayi rashin lahiya domin ya kankare musu zunubi, kamar da manzo Allah yake cewa ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala aza hatta shaukata yashaqwa illa kafara Allahu biha min khatayahu. Manzo Allah yace ba abin da zai samu mu ni na gajiya da wahala da rashin lafiya da bakin ciki da tsanani da damuwa da cutarwa kai hatta da kaya. Manzo Allah yace in ka taka ba ce a dalilin wani Allah zai kankare ma zunubi. To amma a yau zaka wani yana rashin lahiya, gani yake kaman magani aka mai. Wani dan kasuwa ne na kasuwanci, idan ya ga abin ya fara ja da baya, ya daga ganin kaman an mai magani ne. Wani yana aiki sai ya zama to ya samu matsala a wajen aikin, gani yake kaman neme. Ya kamata mu zanto masu imani da kaddara, duk abin da ya same mu a rayuwa mu ce to Allah ne ya kaddara mana. Kuma Allah ya kaddara ma abu, Allah zai jarabce ka ne gani. Inna alkhairi ne Allah ya baka, ya ga zaka gode masa, kuma kai amfani da wannan abin cikin abin da zai janyo ma yarda Allah. In kuma jarabta ce Allah ya ma, to sai ga zaka hakuri ne ka fawwala lamarin ka zuwa ga Allah, ko kuma zaka ringa maganganu ne da zargin mutane da sauransu. Dan haka kenan mu zamanto masu yin imani da kaddara, duk abin da ya same mu a wannan rayuwa. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, Allah ce duk abin da zai samu din na wata musiba, na wata jarrabawa, na wani abu mara dadi, Allah ce face Allah ya rubuta shi a cikin lawar mahfuz tun kafin a halice ka. Allah ya rubuta wani abin da ya same ka. Dan haka mu zamanto masu yin imani da kaddara domin mu shiga cikin mi auliya Allah, domin shi Allah ya ce allazina amanu, sune waɗanda suka yi imani, suka cika waɗannan rukunai na imani guda shida. Wa kanu yattaquna, kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah. Bimtisali awamirihi wajtinabi ma'asihi, ta hanyar yin abin da Allah ya umarce mu da nisantar abin da Allah ya hane mu. Duk wanda ya zamanto yana bin abin da Allah ya umarce shi da manzansa, yana nisanta abinda Allah ya hane shi da manzansa, to wanda zai zama to cikin awliya Allah. Dan haka sharadi na zama to waliyi shine abu biyu ne, al-imanu wattaqwa, kai imani da Allah kuma ka zama to mai kiyaye dokokin Allah. To duk wanda ya cika wannan sharadin, to a wajen Allah zai zama to waliyi. Wannan Allah ne da bakin shawari, yace allazina amanu wa kanu yattaquna. Dan haka duk wanda ya kasance mai imani mai kiyaye dokokin Allah, to wannan waliyullah ne, waliyin Allah ne. Wannan aya ta 62 da aya ta 63. To mu dawo cikin hadisin mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan, duk wanda ya adawa da waliyina, bawan da yake mai imani gare ni, mai bin umarnina da hannuwa da abin da na hana, amma ya zama to shine a matsayin makiyin shi, ai ittakhazahu aduwwan lahu, ya rike shi a matsayin maki. Mutumin da Allah yake so, yana bin umarnin Allah, yana bin abin da Allah yake so, da hana da hannuwa da abin da Allah ya ne shi, kai kuma ka rike shi a matsayin makiyinka, to Allah ya ce faqad azantu bil harbi, to ina maka shelar cewa zan yi yaƙe ka, za mu yi yaƙi. Ma'ana Allah yana ma shelar cewa zai yaƙe ka. To shi kuma yin yaƙi da Allah akwai nasara da riba babu. Duk wanda Allah ya yaƙe shi, to shi zai tabe shi, zai halaka. Allah ya tsare mu. Manzo Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in, bawa na bai samu wani kusanci a gare ni ba, a habba ilayya, da abin da ya fi soyuwa a gare ni, min maftaratuhu alayhi, ma'ana bawa ba zai samu kusanci ba a wajen Allah sama da abin da Allah ya farlanta masa. Ma'ana duk wani aiki da zai saka samu kusanci a wajen Allah, to bai kai ba kamar aikin da Allah ya farlanta maka ba. Dan haka kenan akwai ƴan uwa da suke sarki da farilla, zaka ga suna kiyaye nafila, to wannan ka kuskure ne. Farkon abin da zai saka samu kusanci a wajen Allah, farilla ne kafin nafila. Yanzu zaka ga akwai wanda zaka ga yana wasa da azumin Ramadan, amma zaka ga shi kuma yana kiyaye azumin nafila. misali yanzu akwai mutanen da zaka samu wa ana bin su azumin Ramadan amma zaka suna azumin nafila irin azumin litinin da alamus to kaga wannan kuskure ne kai da ake bin ka Ramadan baka biya Ramadan ba kuma zaka ringa azumin nafila ai he ka biya farilla in yaso ka zo ka ringa yin nafila to Allah ya ce bawana ba zai samu kusanci ba a gare ni sama da abin da na farlanta masa ba hey Allah ya ce wa mazalu abdi taqarrubu ilayhi bin nawafil kuma bawana ba zai gushe bina kusanta ta da ayyukan nafilfili kana yin salloli nafilfili hatta uhibbahu fa ce na so shi wana in kana yin ayyukan nafilfili nafilfilin sallah nafilfilin farilla nafilfilin sadaka da sauransu duka Allah zai soka to mu mahalli shari'a nan nafilfilin sallah in kana yin nafilfilin sallah to Allah zai soka Allah ya ce fa iza ahabbtuhu idan na so bawa kuma kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan zamo mai jinsa ma'ana Allah zai zamanto ma jinka ma'ana Allah zai kiyaye ma jinka Allah zai ma dace ba za ka ji wani abu sai alkhairi duk wani abu na sharri to Allah zai tsare ka ba za ka ji shi ba shine kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi haka duk wanda Allah ya so shi a dalilin yana yin kiyaye na fulfuli to Allah ya ce zan zamo ganin sa ma'ana Allah zai kiyaye ma ganinka duk wani abu wanda ganin sa ba alheri bane ba haramun ne to Allah zai kiyaye ka baya baka bikon gani he abin da yake na halal haka Allah ya ce waydahu allati yabtishu biha zan zamanto mai hannunsa ma'ana duk wani abu wanda Allah bai halatta ma baka dauka ba ko ka taba da hannunka Allah zai tsare kai kare kai abin da Allah ya halatta maka warijlahu allati yamshi biha kuma Allah zai zamanto ma kawaka ma'ana Allah zai tsare kawaka daga zuwa duk wani waje na saban Allah da duk wani waje da Allah ya haramta zuwa in ba wajen da Allah ya halatta ba mazala sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake cewa wa in sa'alani kuma idan bawana ya roke ni la utiyannahu wallahi zan basa ma'ana in kana kiyaye nafilfili na sallah to Allah ya ce wallahi in ka roke ni zan baka wala in ista'azani kuma Allah ya ce idan ya nemi tsari na in tsare shi daga wani abu da yake jin tsoro la wa'izannahu Allah ya ce wallahi zan tsare shi wannan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 6502 simil 502 ya kashi a kitabun ar-raqaq babu tawadu daga kenan wannan yana nuna mana falalar yin sallar nafila Allah zai so bawa kuma Allah zai zamanto jinka ma'ana dai zai kiyaye ma jinka ba za ka ji abun sharri ba sai alkhairi Allah zai zamanto ganinka ba za ka ga abun sharri ba sai abun alkhairi Allah zai zamanto hannunka ba za ka dauki ko ka taba wani abu wanda yake na haramun ba sai face na alkhairi ko na halal ba Allah zai zamanto kawaka ba za ka je da kawaka guri na saban Allah ba sai guri na alkhairi haka Allah ya ce idan ka roke shi zai amsa ma kuma idan ka nemi tsarin sa zai tsare ka duka alalin mi yin sallar nafila daga cikin falalar da zamu sai akan ta shine kamalut tatawwu yazidu fi shukri al-abdi lillahi azza wajalla yana daga cikin kamala ta sallar nafila shine ya kara ma bawa godiyar Allah subhanahu wataala wannan kuma zamu samu wannan fa'ida ne a hadisin Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kane yakumu min al-layli Aisha take bada labari cewa manzo Allah ya kasance yana tsayuwar sallar dare hatta tatafattara qadamahu hasi kawunshi sun kumbura hasi kawunshi suna kumbura suna tsagewa faqalat hi Aisha tace lima tasnau hadha ya rasulullah tace me yasa ya ma'aikin Allah kake aikata haka ka tsaya kana sallah hasi kawunka sun kumbura suna tsatsagewa alhalin wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara alhali Allah gafarta maka da abin da ka gabatar na zunubi wa in kana aikata maza Allah bai aikata zunubi amma Allah ce da abin da ka gabatar na zunubi mun gafarta ma ta'akhara kai da abin da ma zaka yi nan gaba ma in zaka yi ma Allah ce ya yafe mu kuma alhali manzo Allah bai ba zai ba faqala sai manzo Allah ce afala akuna abdan shakura yace yanzu ya Aisha bazan zaman to bawa mai godiya ba ma'ana wannan sallar da yake godiya ce ke ga Allah saboda mi Allah ya masa ni'imomi masu tarin yawa kai ma bawa kai ma dan uwa kai ma ƴan uwa mu zamanto masu kiyayen sallar nafila a matsayin godiya ne ga Allah saboda mi Allah maka ni'ima masu girma na farko dai kaga Allah yake musulmi ba zaban ka bane ba dabara ka bace ba kai buta ce falala ce rahama ne cin kai ne daga Allah Allah kawai zabe ka saboda kasance ka musulmi ba yarjejeniya kai tsakaninka da Allah ba kawai zabi ne na Allah fadlullahi ne yu'tihi man yasha wallahu zul fadl azim daga gode ma Allah mu gode ma Allah yan wadi musulmai da yi musulmai kuma musamman mu anan Niger ya Allah yi ma kasam musulunci Niger wanda kaso 99 ko kace ma kusan 100 duka musulmai ne ka tashi iyaye da kakanni da kakannin kakanni duka musulmai ne ba abinda ka tashi ka gani ana yi a gidanku a garinku sai musulunci to ka wannan shi ma ni'ima ce sabanin wani shige tashi ma bai san haka ba haka kuma Allah yayi ka mutum bai yi ka dabba ba wannan ma kadai abun ka gode ma Allah ne kasancewa ka mutum zabi ne na Allah da Allah ya ga dama da zai yi ka a matsayin cinnaka ko kiyashi ko yayi ka a matsayin kare ko yayi ka a matsayin akuya ko jaki amma Allah bai yi ka ba tsammanin mu kawai jaki da Allah ya yi shi tayi kana so ka zama to jaki yayi shi kawai haka Allah ya ga dama yayi shi jaki to kai ma da Allah ya so da haka bai haka kuma Allah ya yi mu da hankali akwai dai wanda ba su da hankali to ka gode ma Allah kuma Allah ya yi ka da lafiya akwai dai wanda ba su da lafiya Allah ya yi mu kuma ƙasa wadda ake zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya ka samu da sauran ƙasashe ga baki da wannan shi ma ni'ima ce Allah ya ka kana shi ni'ima ce wani baya shi Allah ya ka kana gani ni'ima ce wani baya gani Allah ya ka kana magana wani baya iya magana Allah ya ka kana sauraro wani baya iya sauraro Allah ya ka da gabobi kana da hannaye wani bai da hannu ma biyu wani shi kuma bin ma duka bai da ko ɗaya gare shi Allah ya ka da kafafuwa guda biyu wani bin duka bai da ko ɗaya gare shi Allah ya ka kana iya sukunna kai wutsari wani bai iya sukunna wutsari ko bayan gari wani bai iya hatta da yin wutsari wa ƴan uwa da bayan gari ni'ima ne wani a likita zaka ga an sanya meme leda saboda bai iya wutsari wani bai iya bayan gari kai wannan lunhashi ƴan uwa da muke saka ni'ima ne wani ya an sanya meme oxygen zaka ƴan uwa mu zaman to masu godiya ga Allah alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat alhamdulillah alhamdulillah wa zaman to masu godiya ga Allah Allah mana ni'imomi masu yawa sai Allah ke cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imar Allah ba za ku yarisa hasu ba ni'imomin da Allah mana suna da yawa da haka yawa insha Allah yau anan za mu tsaya mun yi bayani a takaice akan falololi na yin salloli na fulfuli insha Allah sati na gaba za mu yi bayani akan nau'ukan sallolin kenan yanzu mun ji falala ta yin sallar nafila daga ciki dai za ta sa a cike ma naqasu da za a samu a cikin sallar farillaka za a dauka darajarka a wajen Allah za a kankare ma zunubi za ta zama to sanadiyar shigarka aljanna Allah subhanahu wataala zai soka da sauransu da haka ƴan uwa hey mu kokari insha Allah mu ringa yin sallolin nafilfili fata abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayyar lada kuskure da tantaba harshe kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته